Abun kamar wasa wasa kiyayyen ta fara yanzu babu wayo kuma ba dabara muna ta shirye-shiryen ya zamu yi mu gyara amma har bi mu mahasada suke da dabara ai yanzu na gane dabara shi yasa na zo mu gyara beauty kin fi mun wata fara alƙawari ne da ke zuriya zamu tara dukiya mu tara wallahi ba asara number 1 wallahi tallahi ke nake ta so ko makiyanki dole da tu so yadda muke soyayya yafi wasu so so ki bangurasa ni in baki so sun yi sun kasa na dane maso dole a banga san ko a fasa show ke nake ta so wallafan barinki makiyan mu dole su shawankin so so
ke nake so ke nake so dausi ke nake so
Take a day as you see ya.